to a ita na farko tukunna taimaka lura da marayu da marasa galihu aiki ne wanda ta tarataya akan hukumar ma'aikatan mata ta jiha wato wannan kuma ba a jihar Bauchi ne kadai ba duka jihohin Najeriya 36 har da Abuja haka wannan doka ta undun dokan mu ta bada dama mu wayannan ma'aikatan mata su suke da wannan suna da department musamman saboda yara da kuma wayannan yaran suna ciki to kasancewa a jihar Bauchi an zo an kirkiro wata kuma hukuma daban domin kula da wayannan yara sai ya dauke ya rage karfin wannan ma'aikata
wannan sashi na ma'aikatar mata
yawa wanda kuma ita ma'aikatan mata ta ita federal government da kuma irin kasashen waje masu donor organizations wannan ma'aikatar matan ta sani take da wannan haƙi to sai aka dauke wannan a hannunta kuma ba ta da wani relationship tare da ita wannan sabuwar ma'aikatan da aka yi misali idan za a gayyaci duka ma'aikatu mata wanda suke inda shashin da suke aiki da yara da marayu zaka ga ita wannan ma'aikatan mata ita take tura
wakilai ba ita wannan sabuwar hukuma da aka kafa ba
sannan kuma ita ba a bata power da za ta yi aikin so idan ta dawo sai ta zanna ita kuma wannan dama bata je ba saboda haka bata da wani masaniya bata da wani karfi na ta yi aikin ta na daya kenan so kaga wannan ya nuna cewa aikin already akwai masu yi saboda haka ba a buƙatar wata sabuwar tsari ta yinta na biyu shine cewa akwai kudade wanda ake cirewa wa ma'aikatan gwamnati kashi daya bisa 100 na kudin su sannan zababbu ko kuma masu rike da kujerun gwamnati haka kamar su ana cire kashi biyu to wannan kudi da ake cirewa duk lokacin da aka yi albashi akalla ya kai miliyan 28 kowace wata tun 2012 da aka kafa wannan ma'aikata to wayannan kudi ana cire su ne din yin aiki akan wayannan yara din to ina mai tabbatar maka tunda aka kafa wannan ma'aikata zuwa yau babu wasu yara da zaka gani ko yaro wanda zaka ce a sanadiyan wannan ma'aikatar da aka hukuma da aka kirkiro ya samu mori cin moriyan wannan intervention din har tun daga farawarsa da ya fara har yanzu ya zama wani a cikin wannan tsari din saboda haka ne naga cewa kudin da ake cirewa ake saka bada wannan hukuma ba ta aikin da take baya justifying wannan kudin da ake bata kuma kudi ne wanda ake cirewa a salarin ma'aikata wanda already suna cikin wani hali already kuma suna biyar haraji wannan ni shine dalili ba wai na ce ba su wayannan yara marayu da marasa galihu ba su da amfani ba a'a dama akwai tsari da tuntuni aka santa akan su so wannan tsarin a inganta ta ci gaba ita wannan a rufe ta saboda bacci da amfani